والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقدره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأسرة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقلام فريد داري على الإبلاك حاتم الأتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والكادر بنظرة تأتي لنا بالظفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. Yau muna zama na 124 a cikin jiyo muna karatun Jawahirul Ma'ani. Muna cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Shaw Tijani radhiyallahu ta'ala anhu yake fasaranta itma'inna ya matsayin da bawa yake kaiwa har ya sadu da Allah. Ya yake kaiwa har ya sadu da Allah a cikin daidaituwa abinda ake haskaka zukatan mutum a tashi min ila har akai ya inda za a kai, to ana neman zikiri ne. Zikiri yana daga cikin abinda yake haskaka zuciya. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. To zikiri yana daga cikin aikin da ake yi wanda zai gabatar da dukkan alheri, wanda in Allah ya sa aka yi zikiri mai yawa to da shi ne za a samu itma'inna, da shi ne za a samu suluki, shi ne zai gyara zuciya komi da komi. To idan bawa ya kai ya samu duk wa'innan ta'ayidi daga Allah, Ubangiji ya yi mar, to zai karfafa shi ne da karfafa irin na Allah. Karfin Ubangiji ilahiya, kuwatul ilahiya tana zuwa wa mutum ne bayan ya samu hasake-hasake. Ko kuma kuwa ilahiya ita take sa mutum ya ɗauki aba'i, wato nauyin halittu a kansa, saboda wayannan abubuwan ne suke zuwa wa mutum ya samu. To in aka yi, menene zai kai wa mutum hatta la ya zalu abdiyata karabu ilayya bin nawafil lahiri hatta uhibbahu. To hatta uhibbahu dinna hubbun shi ne ma'anansa annal mahabbatan lahi lil abdi, yaya son da Allah yake yi wa bawa, yaya bawa yadda zai so Allah. Wannan abu guda biyu ne. Annal mahabbatan lahi lil abdi, son da Allah yake wa bawa, huwa ifadatu mahabbati zatihi al-muqaddasa alayhi, shine kwaranyan da za a samu. Ifadatu mahabbati zati alhamdulillah madallah alhamdulillah yawa shine ifada na muhabba na zatul muqaddasa alayhi, za a kwaranyo maka soyayya ne. Wannan shine gaya daga Allah ya so bawa, shikenan an samu abin da ake bukata. Bawa yayi iya abin da zai yi, yayi iya abin da zai yi, can aikin da zai yi kenan nawafil lahiri. Shine nawafil lahiri nan in kai shi to sai Allah ya so ka. To son menene son Allah da bawa? Shine ifadatul anwari, ifadatul mahabbati zatihi, sai kwaranyan soyayya na zatul muqaddasa alal insan, akan mutum. To shikenan komi ya samu duk kowani irin kallo kai wa abu, Allah ya soka, an yarda da kai, an soka kenan. To wannan soyayyan Allah kai mana. fayya gayatul gaya wannan ita ce isa matuka cikin abin nema gayatul gaya kenan wa ilayhi yantaha sayr kullu sa'irin tafiya duk wani mai tafiya yana tafiya ne dan ya kai ga Allah ya so shi in ka kai ga Allah ya so ka to shikenan man wasalaha idan ka isa nan gurin kamulat lahu matalibud dunya wal akhirah to an cika maka abun neman duniya da lahira kamulat qala sai ce hatta uhibbahu sai in so shi yani afidu alaihi muhabbatu zati zan kwaranyo masa soyayyan zati na alahadi qauli ta'ala shine fadin ubangiji yuhibbuhum yana son masoyansa wai yuhibbunahu su kuma suna son Allah ka so Allah Allah ya so ka don ka so Allah Allah ya so ka kaga aikin kai ne zaka fara aikin dama aikin kuma yana faruwa ne billahi zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil khairi hatta uhibbahu to nawafil khairin shine sai suka ce to azzikiru bi kulli nau'ihi aw bi ijtima'i anwa'ihi shine yana daga cikin afdalu shine qaulu la ilaha illallah sannan summa salatu summa zakatu wayannan abubuwan su suka fi komi a cikin wayannan daba'i'u guda uku a cikin azkarai ko kuma an ce zikiri yayi ijtimali wannan zikiri ga abin da yake faruwa in ka tattara shi to kana tara shi soyayyar da kai ka ne masoyayya to sai Allah ya so ka yuhibbuhum sai Allah ya so ka wa yuhibbunahu kai ma sai ka so Allah falaula mahabbatu subhanahu wa ta'ala ba dan soyayyan Allah ba lahum ga su bayin ma wasalu ila mahabbati zati ba dan soyayyan Allah da yayi musu ba da ba wanda ya isa ya zo wajen soyayya ya samu san Allah to Allah ka bamu fa idha ahbabtu daga zaran kuma na so shi inji hadisin kaga hatta uhibbuhu sai in so shi fa idha ahbabtu daga na so shi kuntu samuhu sai in zamo ni ne jinsa ila wannan karshen hadisin abin da yake tsayar maka to kuntu samuhu dinnan sai in zamo ni ne jinsa ya yashhadu al-abdu wato bawa yana ganewa min nafsihi daga kansa watul ilahiya karfin ilahiya ka annahu huwa zatul muqaddasa kai ka ce shine zati muqaddisun bi jami'i sifatiha wa asma'iha daga dukkan sifatta dukkan sunayenta ka annahu hu wa laysa huwa kai ka ce shine karfin abubuwan da zai ga kawai ka taba abu yayyu kai abu yayyu kaza abubuwa kaman kawai kai ne kake yi kuma laysa huwa sai an samu faiza ahbabtu kuntu samuhu yawa walakin subhanahu wataala amma anan afaba alayhi min anwari sifatihi wa asma'ihi ubangiji ne kwaranyo masa hasken sifofinsa wa asma'ihi da hasken asma'unsa li'uluyi maqamihi saboda daukakan matsayinsa innama yahmulu ma la ya'maluhu jami'ul khalqi min as-saqal domin shi kadai wanda ya samu wannan makamin to yana iya daukan nauyin da nauyin halitta ba ta iya dauka shi kadai wanda ya samu wannan yardan na soyayya to Allah zai bashi karfi ne ilahiya sannan ya kwaranyo masa daga anwarul al-muqaddasa daga sifa da asma'i sai zamo afaba alai min anwari sifati wa al asma'i to in aka kwaranyo masa sai ga yana iya daukan nauyin komai hata kala ba'dul arifina har wasu daga cikin shashin arifai suka ce man kushilfa lahu an darrat min at tauhidi wanda aka yi masa kashafi kwayan zarra na daga ilimin tauhidi ya gane hamala samawati wal ardi na ala sha'aratin min ajfani ainihi idan aka maka kashafi kwayan zarra na ilimin tauhidi ka gane me Allah yake nufi ka gane tauhidi da wannan to inda za a dora maka a gashin idonka na jafnu zai dauki nauyin saman bakwai da kasan bakwai. Kwaya daya ya dauki nauyin wannan saman bakwai da kasan bakwai, ba za ka san yana kanka ba. Li'annahu nahaba fi hadhal maqam bi quwwatil ilahiyya, domin ya zabura ne ya tashi da a wannan maqamin da karfi na Ubangiji. Fa huwa yanzuru billahi, domin zai dinga gani da Allah. Ka'anna zatuhu zatul lahi ta'ala, kai ka ce zatinsa zatin Allah ne. Wa yasma'u billahi, zai ji komi da jin Allah. Wa alamatu hadha an-nazar, alaman wannan gani, was-sam'u, da wannan ji, bi sirri, a ɓoye, fafin nazari an yi zura lujo da kullu min arshi ila farshi, a wannan ganin ne yake ganin halitta kaunu dukkanta, min arshi ila farshi, daga al'arshin Ubangiji har farshi, tatal arshi, da tatal ardi shi ne farshi. Min haisu, ta gurin da Allah ya hafa minhu zarratan wahida, babu wani ƙwayan zarra da zai ɓuyan maka. Wannan ana kaiwa ga wa'innan muhallan, idan an kai, to su wa'inda suka kai, to ga baki ɗaya sifar da take bayyana a jikinsu na anwarul na fuyubat, in aka koro musu shine za ka ji ɗaya daga cikinsu yana cewa, in ya kai wannan muhallin, kana ganin akwai wata kyanwa da za ta ci ɓera a duniya ban sani ba. Kana ganin akwai wata kyanwa da za ta ci ɓera a duniya ban sani ba, saboda ai halifatul lahi ne fi ardi, yana zama halifan Allah ne ai. To in ko mutum ya zama halifan Allah fil ardi, ya cika muƙamin, don ai an nema ka dawo ne. Shi kullukum musakhlifina fil ardi, kowa halifa ne a bayan ƙasa, saboda halifan babanmu Annabi Adam ne, Annabi Adam kuma halifan Allah ne. To zama ya zama halifan Allah shi ne ai, da me ake yi da tsoron Allah ne. Tsoron Allah nan shi kuma da me ake yi bayan kaji tsoron Allah, ana samu ne da waɗansu ayyuka guda uku. Ayyukan nan guda uku wanda suka fi kowanne ayyukan suna da yawa, amma ayyuka ne guda uku. Daga cikin ayyukan nan guda uku, babu kaman zikiri, saboda yanke daji, babu kaman sallah, babu kaman azumi, wannan suna daga ciki. To in ka koma kan zikirin, shi kansa a cikin azkaru, abunda yake yanke daji da wurwuri, ai babu kaman la ilaha illallah, bismillahir rahmanir rahim, Allahu Allahu, salati wa annabi, astaghfirullah, subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah Allahu akbar, babu waɗansu abunda suke yanke daji bilkulliyati kamar wannan guda shida. Wa'innan sunaye guda shida: Allah, la ilaha illallah, bismillahir rahmanir rahim, astaghfirullah, salati wa manzalla, subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah Allahu akbar. Wannan guda shida ne. Wa'innan sunaye kaf gaba ki daya malaman sanin asma'u su shauta jani sun ya kawo a cikin littafin. Babu wani, duk wani suna da za ka ɗauka daga cikin wa'in, ko la haula ne, ko wani irin sunayen da ka ɗauka, wa'innan suna daga cikin abinda suke zama suke yanke kowane daji. Kowane daji in ka shiga da bismillahir rahmanir rahim za ka kai, kowane daji in ka shiga da Allahu Allahu za ka kai, shi yana yanke hijabi gabaki ɗaya ne. Amma duk sauran asma'un suna yanke hijabi ɗaya ne, in ka shiga hijabi ɗaya ne yake yankewa. Amma sauran wa'innan kowane kujera za ka iya wucewa, za ka iya saduwa da Allah da bismillahir rahmanir rahim, Allahu Allahu, la ilaha illallah, salati wa manzala sallallahu alaihi wasallama, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar, duk wa'annan da ka iya amma wa'annan suna daga cikin a cikin asma'u sun tafi babu kaman su to anan abinda ake nema mutum ya gane kaga ai akwai abinda ake kira askaratul asma'i saboda kowane kujera akwai yanda aka sa suwa ne kenan ana bima'ana mun aka kira askaratul asma'i akwai waɗansu sunaye kamar matsayin sojoji askaratul asma'i wanda su kuma subhanallahi walhamdulillah ne da shi ne shi kuma akwai aikin da yake ƙara yi kuma bayan ga abin da yake a wannan kaga in ka auna man qala la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqari ko subhanallahi walhamdulillahi tamla'u al-mizan aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi bismillah inda lillahi kamasali kun inda lillahi ko Allah 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 ismul jalala ba abinda ba ya dauka astaghfirullah at-taibun fadan astaghfirullah ga irin zunubin da ake daukewa mutum a shafe shi kaman an watsa kaman a sa wuta ne a daji ya ci zunubanka haka istighfari yake ci domin kace Allah an kace astaghfirullah shi ma yana tafiya da sunaye shida astaghfirullah Allahu wahhabu fattahu razzaqu ganiyu kafi astaghfirullah shi kansa yana tafiya da wa'annan irundina jundun ma huna riga Allahu fattahu razzaqu wahhabu ganiyu kafi idan ka narka su gaba ki dai zaka ga 1100 na 1100 da wani abu adadin sunayen su suke ba da wa'annan sunaye duk lokacin da kace astaghfirullah duk ka kira sunayen ne guda shida duk sun gayyato an gayyato maka su eh tana ciki eh to irin wa'annan gabaki daya to kaga aka ce askaratul asma'i na fada maka wancan wannan istighfari gashi yanda yake tafiya to haka kowane abu in ka san shi kana shiga cikin sa to ai ma mutum zai iya ganewa chairman idan ka zo ka shiga territorial sa sai ka ga gwamnati aka kafa a gidan in ka koma bangaren gwamna sai ka ga wani gwamnati ne daban in ka koma kowanne in ka zo abinda ake bukata a wannan gurin ana bukata a wancan gurin sai kaga duniyar ce ake hadata a ko ina bukatun da ake bukata sai dai ka samu wannan tana haka abubuwan suke gudana to kowanne kuma aka jefa an aka ce to ka duba duniyar me ake bukata sai dai a takaita nan kuma a buda ta fita nan san a buda ta fita nan haka to haka abubuwan suke wallahi alam Allah ka fahimtar da mu ka kara fahimtar da mu albarkar sai na rasulullahi to daga nan min haisu Allah ya fa minhu zarratun wahida babu kwayan zarra zai uye gabarin mutum duk inda dan adam yake to in aka hau kan wannan kujeran to za a sami dukkan istiwa'in sa yastawa amruha fi ma kana halfahu ka gani ko amur al'amarinta yana kasancewa fi ma kana halfuhu da abin da ya kasance a bayansa wa amamuhu da gabansa wa yaminuhu da damansa wa shimaluhu da hagunsa wa fauquhu da samansa wa tahtuhu da kasansa yara zalika fi anin wahidin a lokaci ɗaya ba inda baya gani daf'atan wahida kuma daf'atan wahida wa yarahu zai ganshi ka jawharul fardi kaman jawhari fardi guda daya allazi la yaqbalu alqismata wanda ba'a iya raba shi haka zai dinga gani jawharun la yuqassama ba fala tatalid alayhi almar'iyyati baya hada ganin wa in ikhtalafat ahwalaha koda halayen ya bambanta wa'udaiha da ma'aunin wa harakatiha da motsin walwaniha da launin ko kullu hadikanta alama hi alaihi akan abin da yake kai daf'atan wahidatan ya zamo daf'a ne daya fi anin wahidin a lokaci daya fi kullu jihatin a kowanne jiha min jihatihi daga jihan da yake fala ta ta alaihi zaratan wahida babu wani abin zai khaladu sai a ce ga wani kwayan zarra ga wani kwayan zarra duk ya sani kuma duk yana gani kuma duk yana sani da shi daf'atan wahida wa sabba hadhihi ru'ya dalilin wannan gani anna basarur ruhi gani irin na ruhi kadin fataha ya budu kenan fa idan fataha basarur ruhi idan ganin ruhi ya budu fi zati a cikin zatin sa tsala ajani alakawani zai kalli dukkan kauni wala awalimi da alam duka yanzu misali idan kallon da kallon ka wannan da kallon idan ruhi yanzu garin da ka taba zuwa zaka iya kallon shi yanzu kana zaune anan duk inda kai yawo a duniya zaka iya kallon gurin kana zaune anan kallo ne kuma kai kana kallon abun ai idan zuciya ne ba wannan idan bane takurare takuraren ido ne wannan amma ba inda ba zaka gani ba ka je gari kaza ka taba zuwa gari kaza har ɗakin da ka zauna ma zaka gani har abin da ka ci kuma kana gani sunan abin kuma gani to wannan gani ne na ruhi to wannan shine a lokaci ɗaya zaka ga alam a lokaci guda eh zaka gani ba inda ka laika ba zaka ce ka gane ba na gane misali ni yanzu haka na kalli a yanzu haka na kalli tafiya na Libya na kalli abin da yake faruwa a airport din na kalli zama na a Yemen na kalli abin da ya faru a gurin da gurin da nabi da komai ina kallo yanzu haka na kalli gurin da aka mun aski a nan a Yemen na kalli Madinatul Kaulah na kalli Misra na kalli yawon da nayi na ga Dimashqa amin duk wa'annan guraren yanzu haka ina zaune ya dan yin kalla indai ba basira in ba intitahil basrin ruhi ba ya zaka yi ka gani to kaga ina faɗa ni na gani abin da nake gani domin duk abin da nake faɗa na kalla sai in ga gurin na kalli gidan da na zauna a ciki na kalli hotel din da na sauka a ciki na duk ina gani
ai ijtima'un ne
kai ai in ka zamo ai in kai wannan karfin kana da rinjaye kana da rinjaye ai wannan din ne yake dawowa wannan tangaran da ka kalli ko ma me sai ka ga ana neman taimakon ka a waje kaza zaka ji ka gani zaka iya ɗauko mutum ka dawo da shi zaka komi zaka iya yi saboda ai ka fara cika ka zamo iza ko yawa to ai daga muhabba ne da kafin muhabba kuma me yake sa wannan faiza ababtu kuntu to kaga ai daga nan abin da yake faruwa me ya koro aikin nawafil lahairi bayan tsayawa da farilla ai nawafil lahairi ne koro ayyuka to daga nawafil lahairi ai anan ne ake gumurzu ake tsayawa ayi ta takari don aka yi ta takari aka kai nan to an samu abin da ake nufi lokaci da Allah ka taimake mu falata ta lillahi alaihi ru'ya ba a samun ikhtilatin ru'ya fa hadha huwa an-nazr billahi shine gani da ganin Allah nazar billahi kenan gani da ganin Allah ka kalla kuma ba wanda ya ishe kare ta ka amma kuma ba ganin ido haka bane kuru-kuru amma kuma gani ne da ganin Allah wa samu billahi ta'ala ji da jin Allah an yasma jami'a alfazil wujudi shin zaka ji dukkan lafazin wujudu fi jami'il awalin a dukkan alam akwai abokina wani lokaci muna hira da shi ya ce muna zaune da shi a ɗaki a madinatu kaula sai ce malaris ina zuwa yi su sai ce kana da wani abu mai girma ne a nan da su na ce eh muna zaune muna hira ne sai ce an sace wannan tankin da na fara siya din eh muna zaune muna hira da shi ya ce ina zuwa ya ce an sace ya ce an dauke da safi sai na kira malam Tanimu sai na ce na gaji alhaji an ce ashe kuma an dauke tankin na sai yana tsammani ni ne wali amma sai tunaninsa sai ya ce ya ce wa ma'azamu kar ya gaya mu na ce ba wanda ya gaya mu na ce ba ma'azamu ba ne sai na faɗa masa wanda ya gaya mu to haka to kuma irin wannan muna zaune akwai wata muna ce mata sai da ita a cikin madina a nan kabarin Shehu Ibrahim take kwana amma Allah ya mata wafati kwanan nan ta rasu muna zaune Zainab tana naƙuda tana faɗa mu muna zaune da ita Zainab tana naƙuda daga majiyar su kaula suna cewa ga abin da yake faruwa ce yaya ta yi shiru ta ce alhamdulillah ta sauka na ce me aka samu ta ce mace sai na kira na ce ashe an samu mace ba ma yi mata wanka ba ba wanke ta ba ina jin aihuwan ummi ne to ka ga irin ganin to yaya misali ni da abin ya faru a kaina in ƙaryata to ba sai an yi karatun ba to ana fahimta ta yi fahimta shi ne ai karatu ba a fahimta ba ai da kungiyoyi ne ai an sha wahala a fasera ai fahimta shi ne ai fahimtar ai al'ilmu bil fahmi yawa ai man kai karatu kan baka fahimta ba ai sunan ka dan da kungiwa ya nan da asfara to haka abin yake to wayannan kaga wayannan duk biyu sun hadu a kai na gani to yake ce mu yana jin in duniya ta yi shiru haka yana jin magana yadda ka san ana watsa tsakuwa a kan gida a kan kwano haka yake magana mutane ne to ya kake ya ce in yana son ya ji wani sai kiyaye shi in ya kiyaye zai ji duk abin da yake faɗa zai ce to ga abin da ake faɗa to wannan abadin karama kaga Burapal Shehu Ibrahim yana tafsiri a nan Madinatu Kaula lokacin tafsirin yana tafsiri a Madinatu Kaula shi kuma yana wani gari yana fadawa mutane ga abin da Shehu yake faɗa sai Burapal ya rasu yana faɗa shi kuma yana duk abin da yake faɗa shi kuma yana faɗa musu shi ya ce kaza kuma duk abin da aka yi tarbi ɗin san abin da yake faɗan kina wannan daga ya shiga cikin babin wanda bai sani ba sai ce ta ina to mutum ya zamo sai kawo wani abu sai jona Allah ya saka da alheri ai kai ka matsa ina ganin ka matsa tamalan Hafizu Kwanta Gora wa imma nassan wa imma nausa shi da ka yi domin na ganin ka matsa ko a karbi nassi ne ko a karbi naushi ai fahimtan ai duk wanda zai tsaya ku yi magana ta yanzu jawharul ma'ani shekaranta ɗari nawa a duniya to yanzu abinda nawa ne suka fahimci inda aka sa kai ai abinda yake cikinta duk maganar da ake yi wanda suke ganin kamar shirme ne ai nisan da aka yi musu ne ba su yi idrakin abin da haka ba shi ne suna ganin kamar shirme ne yanzu misali in ka duba a fiqhin malikanci ka ɗauki askari larabcin ka ga izi risala ai ta riga duk sauran abubuwa a masabar malikiya domin malaman suna cewa kusan komi sharhanta ne to idan ka zo ka duba muktasar ka ga iyaka ne kuma magana mai muktasar a cikin muktasar bai da magana da ta wuce kwaya biyu duk maganar malamai aka ebo idan ka zo ka duba sarƙafiyar da ke cikin karatun in ka zo in aka nema an kana karatun muktasar ai reference ne wai ka riga ka karanta daga iziya zuwa aqrabul masalik zuwa zuwa askari to ai yanke ne kaman jotin ne aka yi to ta yaya za ka fara karatu da wannan ka gane me ake nufi bayan ta to wannan shi ne to kusan jawharul ma'ani haka ne to in ka kasa fahimta misali ya ce saboda Allah da annabi manzon Allah ne ya ce wannan shari'a ce ta ce to annabi ne ya ce zaka ce ya ka ce to kai a nuna maka maganan annabi qala rasulullahi ai kaga an shiga wasa amma an nuna maka an fasaranta maka abin ne daga yanayin yanda annabin ya zo da shi gwargwadon fahimtar malaman yanda suka tace suka sa shi ala wazani khawfullahi suka fito da shi kuma Allah ya yarda ya dora abin akan sun tafi daidai to wannan ne fa ake tsalle shi yasa suke cewa a watsar da komai a kama hadisi saboda wahalar littattafan ne ai a watsar a kama hadisi kawai to kuma hadisin ka fahimci maganar da ake nufi to nan kuma da wuya ka ji an ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza amma kuma manufan da annabi yake nufi wallahu a'lamu shine kaza irin wannan ne Allah ya taimaka na'am wa sam an yasma jami al-fazil wujudi fi jamil awalim waqt laf tazbihaha ka ji lafazin dukkan awalim ka samu ikhtilafi na tazbihinta wa azkariha da zikiranta fi anin wahidin a lokaci ɗaya zaka dinga ji fala ta talidu alayhi kasartu al-fajha babu wani abin da zai rikitar da kai na wajen lafazinta wa tazbiha ka annahu fi kulli lafzin la ismu illa ghayruhu kai ka ce shi fi kulli lafzin a kowane lafazi la ismu baya jin wani kalma illa ghayruhu sai dai wanin sa fa inna amru al-amati to al'amarin amma wa fi sima'i wajen ji la ismu shi kuma baya ji illa lafzin wahidan sai dai magana daya a ce kana magana da yanzu ka ga wani abu akwai wani bawan Allah Shautu Janiyar radiyallahu ta'ala anhu ana rubuta jawharul ma'ani shifta yake bayarwa yana wurin kuma yana karatu kuma yana bada shifta a lokaci daya watara a cikin waya na kwadan nan naga wanda yake rubuta alqur'ani kuma yana tilawa ka gani ka gani daban daban ko kuma daban to kuma kaga in ka tambaye shi abin da ya ce maka wa maji Allah wa maji Allah wa ma el pijo fin ha dukan ku gaguna ma da ta kun kasa kawa ni kali fi jofin wahidi babu wani wanda yake da zuciya biyu kuma ga wanda yake aiki da zuciya ɗaya kuma aiki biyu yana wannan kuma wannan bai tashi ba yana rubuta alqur'ani yana wasalli kuma yana tilawa kaga wannan in mutum ya kasa yarda to an ba wani guda biyu to wani kuma za a iya bashi guda uku wani kuma za a bashi guda hudu wani za a bashi guda biyar wani kuma zai yi ta inda ya ga dama wannan bai tsare wancan ba wannan bai tsare wancan ba kuma shi kadai ne to daƙiƙi irin mu in aka tashi za a yi magana ji ɗaya ake yi ɗaya ake ji in ka matsa mun kana magana ne kai da ya zan yi haka ko ba haka bane ya zan yi wa zan ji maganar sa to haka irin abun ya kasance to in mutum ya zamo irin haka ne to tsaya a kujerin hakan amma kuma kare yayi musun na wasu to shikenan za ka zauna lafiya amma ka ce kai ina ai ba wanda ya ce haka kaza 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 ka rusa ko ba haka ƙairan Allah ke ba Allah ya kiyaye lafin ila lafin waye fa idza kasurat alai alfazun idan wannan yana yi ajaz an tamyiziha ba zai iya bambancewa ba wasaliku fi hadha alhalati mai shiga wannan hali kulna yamka ce yasmu jami alfazil mawjudati yana jin dukkan lafazin kaun wata zai hada tazyiz falata talil alai babu ɗaya kuma da yayi hadu da wani kuma kowa yana ji yana kiyayewa in ka lura ai halifanci ne in ka lura da wannan ai halifanci ne ba a ce wa mutum halifa na Allah ko halifan manzo Allah ya kai kujeran da ya kai halifanci in ba addu'a ba babu wani abin da za a yi magana a kan wanda ba ya ji ba zai yi ba saboda ai wakilin su ne shi Allah ya ajiye shi a matsayin wakili kuma kowa gurinsa yake kai tsokaci kuma ba a canza ba an yarda da hakan hadisai sun tabbatar nassin Qur'ani ya tabbatar kuntum mustakhlifina fil ardi istikhlafi bima'na al-amma wa bima'na al-khassa inta qawlu wa yadu allati yabish biha da hannunsa kaga samu ubasaru an nuna maka watakila in an yadda a gane an gane wayadahu hannunsa allati yabdishu biha wanda yake kamu da shi fa inna ma yabdishu billahi ta'ala yana kamu ne da kamun Allah la bi quwwatihi ba da karfinsa ba a kamun Allah ne fa yakunu fi quwwatihi yana kasancewa cikin karfinsa law azan lahu fi badashin da za a masa izini cikin damka laqatal alfu rajulin fi lazatin wahida zai shaki mutane miliyan ɗaya kashe lokaci daya to ai haka ne sai kuma ba an turo shi bane dan yayi kisa ba an turo shi dan kisa bane wa hakaza fa hadi qutul ilahiyya wannan shine karfi na ilahiyya dinta qawlu wa rijlu allati yamshi biha da kafansa allati yamshi biha wanda yake yawo yake tafiya da ita fa ina fi hadha almaidan a wannan fagen an yata haddal wujud kullu fi hadawatin wahida zai taka kaunu gabaki daya a taku daya kaga sai a ce an gina mashine ko koya sho Usman dan bodiyo kuma ya faɗi wannan alamma balagtu yace idan nayi taku daya taku na daya zaka samu yana fadawa dansa Muhammad Dallo zaka samu doki angarma yayi tafiya yayi gudun shekara 100 bai kai bai tafiya bai kai taku na daya ba shekara 100 yana gudu ai kaga wannan ne kuma da ya tashi yana magana akan wannan shi ma da salatin annabi kuma ya samu ya ce ma zo shiga na halwa ga gurin da annabi Muhammad ya kwanta ya tsaya da dabbansa ya ce alhamdulillahi yanzu na kai na san duk wani gabana da jijiyata na san me Allah yake nufi ya samu duka gashin da ke jiki na kap gaba ki daya na san me Allah yake nufi ya samu kowanne daga ciki ya san me hikiman Allah ya aje shi a jikin shi yace ya na kai ne yana gayawa Muhammad Bello ne ya na kai ina jin kanshin mai bin Allah ko ina yake ya kai ina jin warin mai sabon Allah ka jifatul himari yace duk wa'annan ya kawo alamma balagtu to mu bar lamma balagtun a ce bai faɗa ba an yi mar ƙarya ka koma cikin infaqul mai suri fi tarihi biladi tukurur ka dauki babin da ina jin babi na fasali na 11 ne zaka ga auna wannan maganar na tafiyan ya kawo shana shi kuma ba shi ma sai a ce ba Muhammad Dallo ne ya rubuta ba Muhammad Dallo ne in faqul mai suri fi tarihi biladi tukurur Muhammad Dallo ne Muhammad Dallo ne to wannan irin wa'annan abubuwan yadda suke tafiya kenan to Allah ya dai ya fahimtar da mu kawai shi mutum aka ce mai mujadala ne to haka har zai mutu bai gane abin da yake nufi ba to ai halifanci ne in kai haka Anas bin Malik da shi da waye ce ga wani zai shigo muku yanzu zai zo muku da alamar jina a cikin sabon annabi Muhammad ce zai zo ba ya zo ba zai shigo yanzu kuma akwai alama asaru jina fi ainihi tsakanin Anas bin Malik ne yana zuwa aka kalle shi ta yaya suka kalle shi suna magana shi ai ga abin da aka ce a kanka kaja to wannan kuma wani ya faɗi kalma na ajabi ya ce innama hi firasatun firasa ne sai ce gaskiya ne a kan hanya yana zuwa ya gamu da wata mace sai kalle ta sai sake kallanta kaga walai safi nazaratul ula min gari ta amudin harajin ne to kallan na biyu to shine sai a tsari zinin ya fito a jikin idansa kuma kafin ya zo aka ba da labari kafin ya shigo irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa ai da yawa Allah dai ke yi ka bi bayan Allah nan ka yarda da su shine zaman lafiya duk wani abin da ka bi siyasa ce amma su bayan su ne ko ka yarda ko karka yarda su ne kuma ba wanda ya kai su tsaya a kan ibadan da addinin ba wanda ya kai su Allah ya kiyaye yata daya alwujudu kullu fiha dawatun walida yadau rijluhu masalan ka gani go zai tsora kafansa masalan fil ardi wayadau rajul akhara wara al arsh ka gani wannan ga daya kafan a kasa daya kuma tana bayan al arshin ubangiji lakin biruhi la bil jasad da ruhi ne ba da gangan jiki ba kar ka shiga cikin damuwa a hakan din ma ana charka-charka ai to a ce to kamar Shehu Ibrahim shi waye ya za a iya caka ba gangan jikin ake kallo ba mai gangan jikin ya dauko shi ne ba gangan jikin ba ne mai gangan jikin ya dauko ai da shi ne ake yi wa qawluhu wa lisanuhu alladhi yanṭiqu bihi da harshen sa da yake nudiki da shi fa innahu yanṭiqu hauna abinda ake nufi da nudiki yanṭiqu al-haqqa subhanahu wa ta'ala ai Allahu huwa alladhi anṭaqa kulli shay ko ba shi bane kaga Allah ya yi abinda ake nufi a nan gurin in Allah shauti zani radiyallahu ta'ala anhu an ce na karanta kamar na karanta kuma amma na kokonto kuma dai ban karanta ba to dai ga yadda abin yake dan maye ba yana daga cikin aljafni wanda yake inkari akan shauti zani sosai dan maye ba shine Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sosai malamin hadisi to na tambaye Professor Ibrahim Makari shine mai Zadul Masiri Zadu Muslim fi mattafaq alaihi Buhari wa Muslim dan maye ba na tambaye shin dan maye ba bi ne ko kuma dan maye ban da malamin hadisi shine wanda yayi jayayya da Shehu Ibrahim da Shehu Tijani wanda Shehu Ibrahim Shehu Tijani Shehu Abdullahi Muhammad Shehu Muhammad wan Shehu Ibrahim yayi masa raddi Shehu Ibrahim kuma yayi masa sharha wa littafin to dan maye ba yadda ya kasance shi yana zaune kusa da Shehu Tijani a masallaci shi Shehu Tijani aka fara kiran sallah ranar juma'a daga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a kadarta ko da sai ko da sauri shi kuma sai fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya fara karatun baqara ana sai hayya lis salah hayya lil falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah shi kuma na cewa min jinnatu wan nasi daga baqara kuma yaji Qur'anin kuma ya san Qur'ani yana jin karatun tar a kunnansa to yanayin lisanin ladhi yanṭiqu bihi Allah yanda yake furci aktsari ba ɗaya bane mala'iku har ka tsotsi mala'iku a cikin ɗabi'arka ka tsotsi mala'iku da yawa to in ka tsotsi mala'iku da yawa suka za a hore ka duk aikin ka daya sai ka ji kai abu kamar miliyan kaza yanzu ai kwanaki na taɓa faɗa akwai wani bawan Allah shine Captain Iliyasu na Katsina kowane ranar duniya yana salatul fati miliyan ɗaya ne yace ba ɗayu kuma yake yi ba ba dayu bane an dayu ne ai wannan ba yi komai ba eh ai akwai billion na dayu yace babu wani yare a duniya wanda za a yi bai ba da amsa ba yare a duniya inda za a yi yaren to zai ba da amsa ko kankanin gida ne na yaren in aka yi magana zai ba da amsa yace bai samu ba sai da salatul fati Allah salihu na kan yana da rai a lokacin ya zo da Mercedes dinsa wannan fentin irin fentin mai ruwan wannan Mercedes din da ya zo da ita kenan 200 muka haura sama mawa gai da shi mijita ba ne ya tsokano hiran eh shi to kaga irin wannan to yanda mutane idan mutum ya yi ijtihadi sai zama mala'ikan kawai to bayan ya zama mala'ikan sai zama ya fi mala'ika saboda wallazina jahadu fina za mu mai da kai yadda kake so za mu shigar da kai yadda wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana to yanzu misali ga wannan bawan Allah dan shi Ibrahim halifa na guru a kowane ranar duniya yana yin salatul fatih 124 ne yana yin jawhara 124 ne sannan yana saukan alqur'ani sau biyu
duk
a dare daya to shin yayaye mayar da kansa aka yi masa ɗayu ya dawo haka kuma komai kwasan kashi ne idan ya yi shekara 20 yana kwasan kashi don aka ba ka dama ka zo ku kwashe kafin ka kwashe ɗaya kwashe uku watakila saboda mu'amalan ne yasir abinda ya sa shi ga dariƙa kenan ya wali ya daɗe a yi ɗan albayani ya yi zuwa yi a kan ana rikicin a kan jan carbi sai ga ana yi yana da sauri sai ya zo ce mun yaya jan carbin nan sai ce babu laifi kar ka damu ka zo mu zauna mu yi da kai muka yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu na ba shi carbi mai 1000 muna wuri ji ana sai ce ya gane lokacin da ya fara ai bai sai saurin ba in ko ya saurin to ya tafi na shirme ne a hankali zai dinga tafiya to gobe kuma zai yi ya ƙara gaba musamman yanayin zaman da muke yi din na kwana hudun muna yin adadi masu yawa daga nan ne sai ya ce to ya gane ba je da nisa ba to akwai wa'inda suka zo suka tambaye ni na ce to a cikinku a nan ni dai gashin na da kuɗi na ciro 37,000 sai na ce ni iya gaskiya na ko kuɗin ya kai miliyan ne to irin yadda zan lissafa kenan yadda na saba na ce iya gaskiya na kenan ba zan iya yin sama da haka ba saboda mu'amalata da kuɗin ba mai yawa ba ne sai na ce akwai wanda yake kasuwanci a nan sai aka ce eh sai na ba shi kuɗin sai na ga ya kirga far sai na ce to kaga wannan kuɗina ne to amma iya mu'amala ta da kuɗin ya sha bambanci da mu'amalanka da shi sai na ce akwai wanda yake yan kwalli sai aka ce eh akwai sai aka ce shi ana ba shi lissafin 40,000,000 ya lissafa da kansu shi kadai ana ba shi far kawai sai ya ce kaza ne sai nace to kaga kudin nan nawa ne amma kaga ni ne da kudin amma kaga wannan yafi ni mu'amala da kudin saboda haka yafi ni saurin lissafi wannan kuma yafi shi nace to haka wore ji maki kuma zaka ƙaryata ka ce ba haka bane to wayannan mafiya yawa abinda mutane suke inkari suna almar'u adu ma jahila mutum mafiya yawa ya fi gaba da abinda bai sani ba yayi ta musu na larai ba fiya shi kuma ya dauka ya kifa aka ya dauka wani ne Allah yake yi fa inna huwa yadiku hauna binudikil haqqi subhanahu wa ta'ala ya qadaru fi hadha al-hal zai iya a wannan halin an yi karau ni atu alfi hata matin fini kidari ma yi karau alqari suratul ikhlas yaya hankali kuma ana ka gani to akwai wanda harshensa akwai wanda yake ya wani yana dawafi ne akwai abubuwan da yake fada ya ga yana sauri sai matsa ce kai da ya bude mishi harshensa sai ya ga harasin bila adadi to akwai harshen da za a baka a bakinka ne a bakinka ne amma iya harafin alqurani kana fadan alif ka gama da saukan alqurani ga baki daya kowace harafin tana dosuwa kan wannan bin bayin Allah ka san su ka sallama musu shine zaman lafiya kawai bin bayin Allah ka san su ka sallama musu shine zaman lafiya amma tunaninka abinda baka sani ba wannan kai jayayya da shi to shine tashin hankali a wajen mutum ka gani kullun yayin muka ce la'anna muttasib bi anwari sifatil haqi an siffanta shi ne da hasken siffa na ubangiji fala ya'jizu an shay'in babu wani abin zai gajiyar da shi fa iza sarafi nurul qudratil ilahiyya idan aka samu saryani na hasken kudran ubangiji amila fil wujudi ma la tu'id bil uqulu zai aiki a cikin kaunu ma la tu'id bil uqulu wanda hankali ba zai ya dauka ba hatta annahu yaqjaru fi miqdari sa'ati har zai iya amqdaru sa'a a awa daya sa'atul falakiya fi mahallin falakin da yake garin ku domin falaki ai ko ina da irin ta ko na garin ku iya nan waya mal fi mahallin akhara zai je a falakin garin ku zai shiga ya je falakin wani gari an yata za waje imra'atin zai auri mata yulad lahu minha 20 waladan masalan za ta haifi yaya 20 da shi kuma a lokaci daya kuma a falakin garin ku kuma shi kadai ne kuma an yi aihuwan ko ina kuma an haifa masa yaya wa hakaza wa qad waqa'a kashirul awliya hadha wannan ya abku waliye da yawa haka fa inna la la yajuzu shay'un babu abin da yake gajiyar da Allah fil mawjudati cikin samuwa wala yataqayyadu bil adati kuma ba a yin taqayyudi da al'ada fa fi gaibihi a cikin gaibin Allah ma la tuhidu bihil uqulu akwai abubuwan da hankali ba sa iya fahimta wallahu alam inta to haka abubuwan suke Allah taimake mu Allah yake mabudi ne ai mabudi ne wannan idan mutum ya fahimci irin wayannan abubuwan to da yawa za kai da ka tsaya ne kawai ka kyale bayin Allah Amin. Amin. Amin da Muhammad. Amin. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulik wa al-Hatim lima sabaq wa al-Nasir lil-Haqq wal-Haqq wa al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-qadari min dar allazi salatan tamlaw al-azala ولا ابد الزمن او مكان مضروبه في كل عدد بعدد ما في لمكيا واحد احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.